wannan wani atisaye ne na musamman da dakarun sojan kasar Ghana suka gudanar yayin da sakataren harkokin wajen Burtaniya ke ziyara a kasar. Atisayen na tabbatarwa sakataren harkokin wajen Burtaniya James Cleverly cewa Ghana tana shirin ko ta kwana ga duk wata barazanar tsaro da zai tunkare ta. Yayin jawabinsa a gefen atisayen dakarun sojan, ministan harkokin wajen Ghana Dominic Nitwell ya faɗa wa manema labaru cewa Ghana ta shirya tsaf domin tunkarar dakarun sojan da suka tafar da gonatin bazo muddan ba su mikar da mulki ga farar hula ba.
ECOWAS has
given kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka tafar da gonatin bazo wa'adin sati daya cur da su mai da mulki ga farar hula ko kuma ta dan matakin soji akan su bayan wa'adin ya kawo karshe. Mun bukaci umarni daga shugaban kasar Ghana bisa abin da ya kamata mu aiwatar. Dabi da mambobin kasashen sun shirya sab su kaddamar da hari, mun bukatan hakan ta taso.
We seek the direction of the president exactly what they will do.
Sai dai ministan ya yi watsi bisa tambaya da aka yi masa cewa ko shin sojoji za su iya daukan matakin kifar da gonatin Ghana, inda yake cewa ba za mu amince da amfani da karfin tuwo ko kuma makamai wajen kifar da gonati ba. Sojojinmu sun kware, suna da ilimi da ya wuce wannan abin. Abinda sojojinmu za su aiwatar shi ne kare demokradiyyar Ghana.
Take up arms to remove a government. The armed forces of Ghana is far beyond that.
Ganin yadda sojoji ke ci gaba da daukan matakin kifar da gonatocin fararen hula, ko shin za a iya cewa demokradiyya na durkushewa a yankin yammacin Afirka? Wannan ne tambayar da na yi ma Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana, inda yake cewa babu alamun matsalan juye-juyen mulki ya kawo karshe saboda yadda wasu gonatocin fararen hula ke mulki tamkar irin na soja.
To wanga magana na taba fadi kan Al Jazeera, na ce batun kuku nan dai ba abin da zai bari bane, because akwai so called democratically elected to shugaban kasa da ke wasu abubuwan da ya fi na sojoji ma. And recently US Department of State soon released reports on su country assessment of Ghana. Tuka Fedi kaman agents acting on behalf of government have engaged in extrajudicial killing. Democracy sun da muka sani campaign da zan yi ne, is it truly democratic until mu change ways mu? Sojoji dai they would always have that opportunity.
Sai dai akwai kamanceceniya tsakanin abubuwan da sun ka haifar da juye-juyen mulki a kasashen yammacin Afirka kamar matsalan tsaro da na shugabanci da dai sauransu. Abinda cibiyar da ke fafutukan tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin yammacin Afirka, wato West African Network for Peace Building, ke ganin kamata ya yi da ECOWAS ta yi nazarin waɗannan abubuwan ya so ta magance su muddan ana neman ƙarfafa demokradiyya a yankin. Dr. Festus Ibon, babban jami'i ne a cibiyar ta WANEP, ya ce
constitutional reforms to ensure that governance is geared towards the interests of the people.
Har in muna bukatar da a shawo kan wannan matsala ta juye-juyen mulki, to kamata yayi da kasashen da ke karkashin ECOWAS su yi kokari su sauya tsalon shugabancin da suke yi wa jama'a ta hanyar mai da hankali wajen tabbatar da ci gaban fararen hula. Tuni dai wasu al'umman Ghana suka yi tsokaci game da matakin da gwamnatin Ghana ta sanar da cewa tana dauka na bada gudunmuwan sojoji har dan bukatan hakan ta taso.
Suleiman Armiyau, ina mara magwamnatin Ghana ya doki mataki ya aika mutane ya ba ECOWAS. Inda ECOWAS sun nemi kar ya hana daidai ne.
Lamiru Hussein, wallahi muna mara ma gwamnatin sojan Niger ne suka yi juyin mulkin ga Allah tabbata mutu da alheri. Allah ya sa kuma su dace dan Afirka demokrasiya bar wahala mu yayyawa da Burkina da Niger da Mali da Guinea suka tsaya da kai.
Isa Zakariya, abin matsalan duka ne demokrasiya shi ya kawo mana wanga cika su duka cikin lamarin da abubuwan da ke faruwa cikin West Africa, because ka duba leaders mu nan abubuwan da suke yi nan bai dacewa da system mu na Africa, because satan ya yawa cike bari da waɗannan abubuwan da yake happen. Sai mu dai yanzu haka mu dai muna support wannan abu, because democracy be helpful.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.